You know how we do, right?
Bakange na loboko, batte na boloko. Bakange na loboko, batte na boloko. Asimbaende na loboko, batte na boloko. Batte na boloko, batte na boloko. Asimbaende na loboko, batte na boloko. Asimbaende na loboko. Asimbaende na loboko, batte na boloko. Bakange na loboko, batte na boloko. Asimbaende na loboko, batte na boloko. Batte na boloko, batte na boloko. Asimbaende na loboko, batte na boloko. Asimbaende na loboko, asimbaende na loboko. Asimbaende na loboko, asimbaende na
celebration. Bring red wine for the celebration. Celebration. Bring red wine for the celebration. Celebration. C4 production. Inspiration. Perfection. Hot like Kardashian.
Bo me da 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 da